sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Baba Yaku makeri ne tare da Yusuf Adio Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare na yau Juma'a 19 ga watan Maris shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun kashe mutane 9 a jihar Niger, Najeriya da sanyin safiyar yau. Za ku kuma ji cewa masu ruwa da tsaki da suka hada da ministoci da matasa masu basirin kirkiro da manhajoji ta hanyar fasahar zamani sun lashe takobin kawo ƙarshen matsalolin fyaɗe a Najeriya. Muhammad Bada ya kuma muna ƙarin haske akan muhimmancin shiga takarar al'umma Afirka a zabukan New York. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Muhammad Awal Garba na tafi da rahoto na musamman akan zaben shugaban majalisar dokokin ƙasar Kamaru bayan dawowar majalisar daga hutu. To amma kafin nan, ga Yusuf da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan yammacin. A yau Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden tare da mataimakiyarsa Kamala Harris za su kai ziyara aiki a jihar Georgia don kai agaji ga waɗanda annobar corona ta saka cikin wani mawuyacin hali da yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai a Atlanta a ranar Talata. Biden da Kamala ɗin dai za su gana da shugabannin Amurkawa 'yan asalin nahiyar Asiya don tattaunawa akan batun hari da aka kai a kansu da yadda suke ji ga irin halaye da ake nuna musu na wariya. Hukumomi a Georgia dai ba su ayyana harin a matsayin na nuna kyama ba, saboda wanda ya kai harin ya ce ya yi shi ne akan matsalolin da suka shafi jinsi. Shugaban da mataimakiyarsa kuma za su gana da hukumomin cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Georgia don jin halin da ake ciki akan yaki da annobar corona. A dade an shirya, shugaban da mataimakiyarsa za su shiga cikin jerin gwano na kamba ma tallafin corona na dala triliyan ɗaya. A karan farko an soma tattaunawar dangantakar Amurka da China mai ƙarfi akan gwamnatin shugaba Biden a jiya Alhamis, inda duka ɓangarorin biyu suka ɗaura laifi akan ƙudurorin ƙasashen, aka kuma watsa taron cikin rashin jin daɗin juna. Hakan ya ƙara tsami akan dangantakar ƙasa da ƙasa. Ganawar ta farko da aka yi a babban birnin Anchorage a jihar Alaska ta biyo ne bayan ziyarar jami'an Amurka domin ƙara danƙon zumunci tsakanin Japan da Koriya ta Kudu. Ganawar kuma na nuni da yunkurin Amurka na nuna cewar ta tsayu ainin akan matsayinta akan manufofin Beijing. Za mu tattauna akan damuwarmu akan matakan da China ke ɗauka da suka hada da na zancen Hong Kong da Taiwan, har ma da harin yanar gizo da take kaiwa Amurka da kuma barazana da take yi ga ƙawayenmu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa wakilan China a lokacin ganawa a gaban 'yan jaridu, ya kuma ƙara da cewar kowace ɗaya daga cikin aiki na China ya saba wa ka'idoji da ake da su na sulhu a duniya. Gwamnatin Biden dai ta bayyana ƙararar cewar abu da take so ta gani shine China ta sauya halayenta da fatar gyara dangantaka tsakanin ƙasashen da ta yi tsamari ƙarƙashin shugabancin tsohon shugaba Donald Trump. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an bada agajin kiwon lafiya sun bayyana rana mafi muni a Myanmar da cewar ta yi kama da ta yaƙi, inda sojoji ke ci gaba da cin karansu ba babbaka tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Dubban masu zanga-zanga da adawar juyin mulki ne ke ci gaba da fansama a kan titina, suna nuna rashin amincewarsu da mulkin soji, yayin da ƙwararru ke ƙin ci gaba da gudanar da ayyukansu a ƙarƙashin mulkin soji. Adadin masu zanga-zanga waɗanda aka kama sun haura mutum 2,000, inda ɗaruruwa kuma aka kashe su, a cewar wata ƙungiya da ke kare haƙƙin 'yan siyasa da ake garƙamewa. Al'ummar Myanmar sun ga ta kansu a ranar 14 ga watan Maris, inda masu zanga-zanga a birnin Yangon suka yi wata arangama da sojoji wanda suka bude musu wuta, suka kashe akalla mutum 74 a birnin Haitian kadai a cewar rahoton kungiyar AAPPB. Wani na gaba-gaba a zanga-zangar an harbe shi da harsashe na gaske a wuya, inda wuyan shi ya karye kuma ya fadi nan take a gaban wani asibiti. Ya mutu a sanadiyar harbin. Wannan abin tausayi ne, a cewar wani likita da ya shaidawa muryar Amurka. Majalisar Dokokin Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin baiwa 'yan gudun hijira mafaka don zama 'yan ƙasar, musamman ƙananan yara, 'yan ƙasar waje masu neman mafaka da 'yan gudun hijira da suka bar ƙasashensu zuwa Amurka a dalilin yaƙi ko wata annoba. Ƙuri'ar da aka kada a jiya Alhamis ta baiwa 'yan jam'iyyar Democrat nasara a ƙuri'ar farko ta wannan shekarar akan baƙin haure. Amma ƙudurin zai fuskanci ƙalubale a majalisar dattawa, saboda 'yan jam'iyyar Republican na buƙatar ƙudurin na baki ya ƙunshi tsari na ƙarfafa tsaro a kan bakin iyakoki. Ƙudurin ɗaya zai baiwa yara sama da miliyan 2 damar zama 'yan ƙasa, wanda aka shigo da su ƙasar ta ɓarauniyar hanya tun suna ƙananan yara da kuma wasu. Kashi na biyu kuwa zai baiwa sama da mutane miliyan 1 damar zama 'yan ƙasar waɗanda ke aiki a cikin ƙasar, wanda mafi akasarinsu manoma ne da suka kai rabin manoman ƙasar. A yau Juma'a an yi wa firaministoci biyu na ƙasashen Turai na Burtaniya Boris Johnson da na Faransa Jean Castex rigakafin annobar corona ta AstraZeneca. Kwana ɗaya bayan da hukumar magunguna ta nahiyar Turai ta tabbatar da ingancin allurar, Johnson ya ce abu mafi ban tsoro shine kamuwa da wannan annobar ta COVID-19, wanda ya sa hakan yake da matukar mahimmanci mu yi allurar nan da gaggawa idan har an kawo kanmu.
Gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To badalla, da sanyin safiyar yau Juma'a ne wasu 'yan bindiga suka kai hari a karamin hukumar Mariga a jihar Niger, Nigeria, inda suka kashe mutum 9 a wani sabon hari da gwamnatin jihar ta tabbatar. Ga wakilinmu Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani.
Kimanin mutane 9 ne aka kashe tare da ƙona gidajensu a wani sabon harin da 'yan bindiga suka kai da sanyin safiyar Juma'an nan a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Wannan al'amari dai da ya faru a ƙauyen Mai Randa ta gundumar Shadadi a yankin ƙaramar hukumar Mariga ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna yankin. Kamar yadda wani wanda aka kashe ɗan uwansa Alhaji Usman Musa ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Abin da ya faru, su wannan bandit ɗin suka fito daga nan hanyar wambashiyan kasuwan Ango kan babura, suka faɗa cikin garin kawai sai suka sa wuta, sai halibi sai kashe wanda suka sai suna biyu suna bugewa kawai. Abu wanda suke ma sun yankan rago suka mashi shi ma da wake ɗaya daga cikin ƙarina.
To kamar mutum nawa suka kashe garin?
A gaskiya yanzu haka ana sula mutum 8, mutum bai yan gidanmu ne.
Honorable Idris Ibrahim T.O. shine shugaban karamar hukumar ta Mariga ya ce a halin da ake ciki ana zaman ɗarɗar a wannan yanki.
Inda bandi suka shigo to kashe mana wurin mutum 8, a hanya suka kashe mutum guda, kaji mutum 9 kenan, to kwashi shanu su kuma kona ƙauyen. To ana cikin hali na ɗarɗar, duk da yake cewa dai jami'an tsaro da 'yan banga suna nan sun kewaye wurin.
To ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. Domin kuwa kakakin 'yan sandan na jihar Niger ASP Wasiu Abiodun bai ɗauki waya ba. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani, wanda har ila yau shine shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro na jihar Niger, ya yi ƙarin bayani.
Kwanaki ba mu samu cikakken abin da ba, amma ana ganin wurin mutane 9 aka kashe can ƙauyen kafin shiga Shadadi ne. To amma da muka samu wannan bayanin cewa banditin sun shiga wurin an aika da jirgi, daga haka magana da nake ma jirgi na can yana abin gan yana ƙoƙarin ya ga ya taro tsasu.
To yanzu an ce an ƙona gidaje, ban sani ba ko za ka yi ƙarin haske akan
wannan. Ba mu samu bayanin cikakken gidaje na wannan ya ka ƙone ba.
A halin da ake ciki dai, shugaban ƙungiyar kiristoci ta kan reshen jihar Naija Abuja. Rabaran Matis Ichioda ya ce ‘yan bindigar sun yi awon gaba da wani fasto da ke cocin Siyona ta garin Yakila a ƙaramar hukumar Rafi mai suna Yohana Bitrus tun cikin daren jiya Alhamis. Kuma har ya zuwa wannan lokaci babu labarinsa. To amma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce ba su da labarin sace faston ya zuwa yanzu.
To wannan ban da labarin maybe sai zuwa anjima.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. A kokarin kawo ƙarshen matsalolin da suka shafi fiyaɗe da cin zarafin mata a Nigeria. Masu ruwa da tsaki da suka hada da ministoci da matasa masu basira kirkiro da manhajoji ta hanyar fasahar zamani sun sake tabbatarwa 'yan Najeriya cewa za su yi duk mai yiwuwa wurin kawo ƙarshen matsaloli da suka shafi fyaɗin da cin zarafi da ake ma mata a ƙasar. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulra'ub ta aiko mana da wannan rahoto.
An dade ana kai ruwa rana a yaki da matsalolin fyaɗe da cin zarafin mata a Najeriya, lamarin da ya ƙara kamari a shekarun baya-bayan nan, musamman ma shekarar 2020 a lokacin da annobar coronavirus ta sa gwamnati ta saka dokar kulle, inda labaran yiwa ƙananan yara fyaɗe ya mamaye ko'ina a cikin ƙasar. A jihar Kaduna an tsinci gawar wata 'yar shekara 6 da aka yi wa fyaɗe a cikin ɗakin ibada. A jihar Edo an yiwa wata 'yar jami'a mai suna Waila Omozuwa fyaɗe, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarta. Ba a bar sauran jihohin ƙasar ma a baya ba. Abin takaici a yaƙi da matsalolin fyaɗe a Najeriya dai shine rashin hukunta masu aikata laifin. Sai dai masu ruwa da tsaki a Najeriya na ta aiki tukuru wajen fitar da dabarun hukunta masu laifi, inda matashiya Sa'adatu Aliyu ta ƙirƙiro manhajar da zai taimaka wajen shigar da rahoto kan duk wanda aka yi wa fyaɗe ba tare da ta fuskanci tsangwama ba, kamar yadda aka saba gani ana rufa-rufa.
In one day one she got you on the mat sai kara domin partnership da organization wanda suke kai matuƙar fice a wajen irin wannan taimakawa ɗin a cikin anonymous people that in ka sai mutu wannan ba wanda zai san labarin zuwa cikin taksi ɗinka su yi abin da ya dace ba tare da sun samu matsala ba insha Allah. Kuma ni da sun ba da goyon baya 100% ganin cewa duk matsalar da wannan manhaja za ta fuskanta kai da za su kawo taimako a kai, kamar harkar samun wasu ƙungiyoyi manya-manyan ƙungiyoyi wanda suke nan wurin na kamar Human Rights Commission da Nigerian Medical Association da sai da za su yi kuma a sai da za mu yi partnership da su da collaborating da su, sannan kuma taimakawa ma wajen duk wani abu da zai jawo a taimaka application ɗin nan ya yaɗu saboda mutane su amfana da shi.
Yar gwagwarmaya Aisha Kabu Muktar ta yi maraba da manhajar taimako da aka ƙirƙiro.
Da ke wannan babban ci gaba ne a ma'aikata wadda suke kokarin su ga cewa sun kare haƙƙin dan adam, wato musamman mata. Za ka ga so da yawa a cikin ayyukan da muke yi mata ba sa so suna reporting abubuwan da ya faru da su saboda gudun tsangwama, wato abin da muke kira da shi societal stigma a context ɗin aikin da muke yi. Wannan mahajin da aka kirkiro zai taimaka wurin cewa waɗannan matan sun faɗi abin da yake damun su ba tare da ma al'umma ko anguwa sun san cewa ga abin da ya faru da wace ba. Kuma za a yi amfani da wannan mahaja a yi bringing perpetrator, wato su waɗanda suka aikata laifi, into book.
Ministan ayyukan da suka shafi mata Honorable Pauline Talent ma ta yi jawabi akan wannan cigaba da aka samu.
Idan an san yawan su za a san yadda za a magance shi, yadda za a kuma a tabbatar an biya, an tabbatar sun samu horon wannan laifi. Kuma muna ƙara kuka, muna roƙon duk jama'a al'umman Najeriya gabaɗaya, maza da mata, musamman maza ne ke wannan bala'i, dan Allah su rike jikinsu su daina wannan masifan lalata da ƴaƴa.
Kazalika hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato NICTA maza ta hada gwiwa da matasa masu basirar kirkire-kirkiren fasahar zamani a yaki da matsalolin fyaɗe a Najeriya. Halima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoto. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na baya, jihar New York na shirin gudanar da zabuka na 'yan majalisar ƙananan hukumomi, inda 'yan Afirka da dama suka shiga takara. A wannan karo, Muhammad Mada, jami'i a hukumar New York, ya mana ƙarin haske ne akan muhimmancin shigar 'yan Afirka a wannan takarar.
Ai, abu ne da yake zai kara mu, da mu muke shiga ciki, da mu za mu wato samu abubuwan da community muke bukata. Kowa gani ba, domin akwai suna da wani karin magana, if you are not at the table you are the menu. saboda shi idan muna shiga ciki wato goma muna akan teburin kenan duk wani abin da za a yi da zai danganci community mu goma muna wurin mu kuma mu negotiate for mu kuma namu piece of the pie saboda shi abu ne da zai kara mu.
Ya kake ganin mutanen mu na Africa suke karban wannan shin akwai goyon baya da zasu ba ƴan takarar Africa da suka fito kuwa?
Wato mun bayyana dai mu da muke nishanin siyasa ɗan bayan yawanci duka ba ruwansu da batun zuwa zabe da sauransu to matsalar mu kenan yanzu abin da ya kamata mu shine mu dai muke kokari mu wayar da mutane mu bari idan lokacin zabe ya kai duk kowa ya fito wanda duka ya zama citizen ya yi kokari ya fito ya zo ya jefa kuri'a. Ba haka ba duk wani abin da za mu yi domin bai yiwuwa ka ce wai kai za ka depend kan mutanen Afirka kadai tunda ba mutanen Afirka kadai kake ke cikin wannan councilin ba saboda shi dole ya kamata ka samu wato alaka da other communities to amma idan bezinka inda kake da karfi su kansu ba su fito sun jefa maka kuriya ba kaga shi zama matsala saboda shi abinda muke kokari kenan mu wayar da mutanen mu idan lokacin zabe ya kai kowa ya fi duk wanda ke da wato kuriya ya kokari ya zo ya jefa kuriyar shi.
To kowa ya san kai ma'aikaci ne ko kuma wato jami'i ne a ofishin babban jami'i na New York wanda ke karkashin magajin garin New York ya shirye-shiryen zabe na magajin garin New York a daidai wannan lokacin.
To alhamdulillahi muna dai ciki muna nan mu ma muna iyakan kokarin mu kuma muna fatan Allah zai ba mu nasara insha Allah.
A gaida Muhammad Mada jami'i a ofishin magajin garin birnin New York. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai gabatar mana da rahoto na musamman akan zaben shugaban majalisar dokokin kasar Kamaru bayan dawowar majalisar daga hutu.
A cikin wannan makon ne da ƴan majalisar dokokin kasar Jamhuriyar Kamaru suka koma bakin aikinsu bayan sun kwashe sama da watanni uku suna hutu amma bayan dawowar su kenan. Kuma sai aka gudanar da zaben shugaban majalisar dokokin na kasar ta Jamhuriyar Kamaru wanda aka sake zaben tsohon shugaban majalisar dokokin Musa Kabaki Jibrin shi ne ya lashe zaben bayan ya kwashe shekaru 29 yana jagoran shugaban kujerar majalisar dokokin na kasar Jamhuriyar Kamaru. Haka zalika shi ma shugaban majalisar dattawa na kasar ta Kamaru Nyad Jibrin shi ne ya sake rarewa kan kujerar majalisar na tsawon waɗansu shekaru biyar masu zuwa kuma dukkaninsu ɗayan jam'iyyar NDPC ce ta shugaba biya mai mulkin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru waɗanda a yanzu haka suka kwashe shekaru 39 Alhaji Mutare Baminga ɗan jam'iyyar adawa ne na jam'iyyar SAF ta Niger Frondi ga abin da ya labarta mini kan zaɓen shugabanni na majalisar dokokin da kuma zaɓen da aka yi.
Lallai wannan abin tausayi ne za mu ci wani kifinji da za a zaɓe shi a majalisar da ta bai har ma yayyanta a wannan shekaru da yake da shi. Mutum ne wanda ya kama sama da shekara 86 mutum ne wanda bai iya tafiya sai an riƙe shi mutum ne wanda ya riga ya gaji magana ma yana yi da ƙyar daga gadon rashin lafiya ya tashi wai a ce an sake zaɓensa a majalisar dattabai a wannan abin mamaki ne kuma abin tausayi ne wa ƙasar mu Kamaru domin muna saka shugabanni mutane wanda ba za su iya yin aiki ko kuma wani tunani na alkhairi wajen sanja ƙasa ba. Ina wannan zai kai mu a shekarun da yake da shi ina kuma zai kai mu wani tunani ke da shi na ganin ci gaba da sauransu in dai ba dai ya shirya zuwansa lahira ba. To saboda hakan nan mu muna gani wannan zaben ba dai zabe ba aka yi ba shugaban kasa ne dama yake gaya musu cewa ai wani kaza nake bukata ku zabe shi a wajen saboda shi ba mutum bane wanda yake son sanji ba mutum bane wanda yake so ya kasa ta ci gaba ba mutum bane wanda yake so ya ga dokokin kasa an kawo dokoki waɗanda mutane suke so kuma wanda zai taimaka wa kasa ci gaba ba. Ga kafaye ga Jibril ya yi shekaru tun 1992 yake shugabantar majalisa a ƙasar Kamaru shin babu wani wanda ya sai mai gurbinsa ne, babu wani wanda ya sai aiki na kasashe da shi kare, ko kuma shi ba za a iya saka sama wani in dai ya cancanci ya dinga aiki a cikin gwamnati, ba a saka sa wani waje saboda a dinga sassanta fiskan mutane ma a majalisa, mutane suna ganin da abu ke tafiya. Ka duba din da jam'iyyar SDF ta yi a cikin Senate, ai kokari ta yi ta kasance saboda a ga cewa ya kamata a dinga sanji. Ai lalle kasan mu da hanyar da ake nufa, muna gani cewa shugaba ba hanyar alheri ke nufan mutane da su ba, iya mai da wannan tsofaffi ne.
Malam Zakari malazaci ne a bangaren siyasar kasar jamhuriyar Kamaru, shi ma abin da yace.
Eh to Mama Awul Garba, wannan zaben da aka sake ma wa'annan wato DJ biyun nan matsayin su na shugabannin majalisar wato dokoki da na dattabai Yaddefendi da Kawaye Gejibril, wannan bai zo mini da mamaki ba. Saboda idan ka duba shi kanshi shugaban kasar ma Fulbiya mai shekaru 88 da haihuwa, baya tuna barin mulki ko kuma tuna baya wanda zai iya wato ya gaje shi bayan ya sauka kan madafin iko. To shi zama na cewa duk waɗanda suke mara masa baya, wasu suke taimaka masa, dole su bi sahun shugabansu. Idan ka duba shi Yaddefendi na shugaban majalisar dattabai, yana da shekaru 87 da haihuwa. Idan ka duba kuma shi na dokoki wato Kawaye Gejibril kenan, yana da shekaru 81. Duk waɗannan tsofaffin biyu ba taimakawa Kamaru suke yi ba. Idan ka duba kuma dukkan su na fama da rashin lafiya, daga shugaban kasar har zuwa waɗannan wato zance bayin Allah Yaddefendi da Kawaye Gejibril. Kuma idan ka duba yanayin wato siyasar kasar Kamaru, sai da ainihin tsofaffi ake yi, ba a yi da matasa. Idan ka duba ma ainihin ministocinsu na wato na Kamaru, mafi dai karancin shekaru shi ne Mannau da Malashi, ministan kiwon lafiya. Yawwa, wannan shi ne. Amma idan ba haka ba, dushauransu za ga cewa shekaru ne da suka haura suka hau kai. To ire-iren waɗannan ababen na cewa al'umma tuwa ƙwarya, saboda menene yasa ba za a yi da waɗanda suke karancin shekaru ba, wato musamman matasa ko waɗanda suke da sama da shekaru 50 zuwa shekaru 50 zuwa ma 60, sai dai 70, 80 har zuwa 90 ake yi da su. To wannan a gaskiya abu ne da ya kamata a sake dubawa, saboda wannan abin ya iya sai tayi da kayar baya, kuma mutane su tara jujuyoyinsu saboda suna wato buga ayar tambaya, menene sa sai waɗannan mutanen ne, ba wasu mutane banda waɗannan, su waɗannan tsofaffin da za su yi tafiyar da wannan majalisa, sai dai su waɗannan biyu. Duk da cewa da kuma da cewa idan aka duba ni abu ne da bai zumi da mamaki ba, domin su ne suka fi rinjaye, amma kuma kamata yi a dinga duba yadda za a yi a dinga tafiyar da siyasa a ƙasar Kamaru, saboda yin wannan abin baiwa tsofaffi damar karewa kan madafin iko tsawon shekaru abu ne da gaskiya ba shi da daɗi. Kuma demokradiyya bai ce a dinga ire-iren waɗannan ababen ba. Demokradiyyar Kamaru demokradiyya ce ta musamman na Kamaru, amma ba demokradiyya ba ce wacce wasu ƙasashen, idan ka duba kamar ƙasashe makwabta kamar ƙasar Najeriya haka da kuma ko Gabon da shauransu, za ka cewa waɗanda suke jagorantar majalisun, za ka cewa shekarunsu bai kai shekarun waɗannan ba. Shi Kawaye Gejibril idan ka duba ma a duniya baki ɗaya ba waɗanda majalisa da ya fi shi daɗewa a kan wato kujerar. Yaddefendi shi ma haka kazalika. To irin waɗannan mutanen ba taimakawa Kamaru suke yi ba, a suna taimakawa kawunansu ne. Shi kuma shugaban ƙasar Kamaru bai tuna anin wato baiwa wasu damar su masu tafiyar da wannan ƙasa, domin shi kansa idan ka duba shekarun nasa, mutane sun ta korafi a kan shekarun da yake da shi, shekarun 88, kuma ba ƙoshin lafiya yake da shi ba, ko da yaushe akan kai shi asibiti a je a duba lafiyarsa a ainihin a Swaziland da shauransu, da ba don wannan cuta ta COVID-19 ba, da ainihin shugaban ƙasar Kamaru ya yi tafiya fiye da sau biyu ko sau biyar, domin wasu lokutan ma ana cewa ma shugaban ƙasar Kamaru bai wata shi da ma a ƙasarsa. To ka ga irin waɗannan ababen. Kuma Yaddefendi ba karon farko ba ne, sau da dama an samu labarin cewa shi kansa ma ya riga mu gidan gaskiya, amma kuma sai daga baya a zanu na cewa a'a yana nan lafiya. Idan ka duba ranar jiya da aka naɗa shi a matsayin shugaban majalisa, hawa kan wato tafiya wajen ma hawa kan kujerarsa, ɗaya da kan kujerarsa, san da ya ɗauki mai tsawo minti 5 zuwa minti 7, yana nan ne ana raka shi ne sannu a hankali yake yawo ba shi da karfi kuma haka ma ka bai ga Jibril magana ma a bakin sa ma da kyar ake samu magana ma hakan nan za a ji a bakin sa da kyar ake samu to ire-iren waɗannan ababen gaskiya kamata yi a gwamnatin Kamaru a duba a zauna a yi tunani musamman ma ɗan majalisa ta bangaren jam'iyyun adawa idan ka duba SDF ita ce ma take nuna kai a nan majalisa amma duk shauran in karen farauta ne kawai suna bi ne kawai kamar shauran kamar su UNDP da kuma UDC da shauran su da yawa wannan shine dan bayanin zan yi a takaice
a bi sani dai anan masu gida marabun ikon kasar jamhuriyar Kamaru shekarun su ya zarce an da ake tsammani shugaban kasar dai Musabiya yanzu haka yana da shekaru 88 da aikuwa a duniya haka daga shugaban majalisar dokoki na kasar Musa Kabaye Jibrin shi kuma shekarun sa 82 da aikuwa a duniya sai kuma shugaban majalisar dattawa na kasar ta jamhuriyar Kamaru shi kuma yanzu haka yana da shekaru 86 wanda kuma yana cikin halin rashin lafiya kuma an sake zaɓar sa a kan wannan kujera ta rikon majalisar dattawa na kasar jamhuriyar Kamaru Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to madalla da fatan an shakata da wannan wakar yanzu kuma ga shirin mu
da gaba wasanni a takaice
masu kaɗai da a cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru na Nijeriya yau makonni biyu kenan da suka fara gasa su amma cikin bincike da ake yi wa masu tsara wannan kafin a kasar jamhuriyar Kamaru kan cutar COVID-19 an samu waɗansu masu taka gidan da cutar ta coronavirus a cikinsu shin an yi kuwa wannan kwamfalar ta wannan shekara za ta yi wa kuwa wannan ne tambayar da na yi wa babban malamin kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru Kosulemani
Malam Awul Garba kwarai da gaske wannan cuta na coronavirus zai kawo cikas a tafiyar da wasan La Liga na kasan Kamaru da aka fara bugawa makon jiya bayan wannan kuma an fara samun matsaloli an fara samun kalubalai a wasa na farko don an samu masu dauke da wannan cutan kamar yan wasan Union da Douala da Astr da sauransu an samu yan wasa masu dauke da wannan ciwo wanda aka dakatar da su su ba su gaba wasa ba a nan ne ma ministan sport na kasan Kamaru ya dakatar da shiga en kallo su je su ga wasa saboda cutan na habbaka a duniya bar mu a baya ban mu kasan Kamaru mu ma yana nan anan kuma yana ci gaba da yaduwa saboda haka muke cewa zai wuya a ga an tafiyar da wasanni lamin lafiya ba samu problem ba kuma an dauki matakai na lura da a kowane wasa za buga za samu a gwada yan wasa wanda suke da wannan dauke da wannan kwayoyin cutan su zauna a baya ba za su buga ba to kaga zai kawo cikas wa ƴansu club wanda ba su da hali ko kuma ba su da yan wasa da suke fice 25 in aka ce an samu yan wasa kamar 10 ko 15 suna dauke da wannan cutan ka gani zai kawo cikas ba za su samu ana gudanar da wasan kamar da ake so ba
Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Awul Garba yanzu ko sai labarai amma wannan karo a takaice
Karan farko an soma tattaunawar dangantakar Amurka da China mai karfi akan gwamnatin shugaba Biden a jiya Alhamis inda duk bangarorin biyu suka daura laifi akan kudurorin kasashen biyu jami'an bada agajin kiwon lafiya sun bayyana rana mafi muni a Myanmar da cewar ta yi kama da yaki inda sojoji suka ci gaba da cin karansu ba babbaka tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu
Tumar sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 da safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da injiniya mu na wannan daren. Baba Yaku Makeri da shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Salamu alaikum.